الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا رباه إشرين دهدو غا رمضان هجرة تدبو داري هدو دا أربعين دبيار يداتي دا أكو غواتهم هدو شكرا ta 2024 muna cikin suratul zumar har yanzu kuma zamu ci gaba ne daga aya ta 24 insha Allah karatun mu na yau yana dauke da bayani akan ganin annabi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala yace afa man yattaqi bi wajhihi Allah yake tambaya ga masu hankali Allah ka samu ne afa man yattaqi bi wajhihi su'al adhabi yawmal qiyamah shin mutumin da yake kokarin kare mummunar azaba daga fuskansa a ranar tashin kiyama mutum ne aka sashi a cikin wuta kokarinsa shine ya kare azaba daga fuskan shi wannan shi ya nuna maka cewa abinda ake cewa wai in duka yayi yawa na kai ake karewa to haka din ne wato abinda Allah yake gaya mana idan ya sa mutum a wuta ko ta ina azaba ce wannan ya zo a suratul ankabut aya ta 55 inda Allah yake cewa yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim azaba za ta mamayi mutane ta sama ta ƙasa to amma yadda ka san dan adam a duniya idan azaba ta yi yawa kansa kawai yake so ya kare to haka zaka ga mutum a wuta yana ta kokarin shi dai na fuskan sa din ne yake so ya kare ko ba zai iya ba bayan ma yana kokarin karewan shine sai Allah ya ce wa qila lil zalimina ana kuma gaya musu wannan shi ya nuna cewa azzalimi ne dan duk wanda ya shiga wuta azzalimi ne ko dai ya cuci bayan Allah haƙƙokin su ko ya cuci Allah haƙƙin sa Allah ka tare mu to za a rika cewa wa qila lil zalimina zuqu ma kuntum taksibun sai ku dandana abinda kuka kasance kuna aikatawa a duniya a wancan ayar kuma ta suratul ankabut fa ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون الله zai ce ku dandana abinda ku kasance kuna aikatawa shine Allah yake tambaya mutumin da za a sashi a wuta yana ta kokarin kare mummunar azaba daga fuskan sa yana kamar wanda bai ma shiga wucin ba amma bai faɗi wannan ba sai ya bar magana haka don mai hankali zai gane afa man yattaqi bi wajhihi su'al azabi yawmal qiyamah wanda yake ta kokarin ya kare fuskar sa daga mummunar azaba a ranar kiyama bai faɗi ɗayan ba, wato Allah yana nufin ai baya zama daidai da wanda bai mariga ya shiga azabar ba, don ba kowa ake masa azaba ba. Saboda haka wanda ya shiga wuta baya kama da wanda bai shiga wuta ba, wannan shi yake nuna cewar azabar ta lahira Allah yake magana a kai. To kuma shi Allah idan an saba mishi ba sai an je lahira ba, daga duniya ake samun wulakanci. Saboda haka yasa ya kawo ayar ta gaba, me yake? Allah yake kazzaba alladhina min qablihim, waɗanda suka gabace su sun ƙaryata wa'azi, sun ƙaryata annabawa, fa'atahum al'azabu min haythu la yash'urun, sai azaba ta zo musu ta inda ba su tsammani. Saboda duk dabaraka ba za ka ɓuya ga Allah ba. Idan Allah ya yi nufin zai kama ɗan adam, babu inda zai ɓuya. Allah ya ce kafiran da da suka ƙaryata manzanni, azaba ta zo musu ta inda ba su tsammani. Allah ka tsare mu. So kaga kenan, tun daga duniya Allah ya yi azaba ga masu ƙaryata maganarsa. In ka lura ya ce kazzaba, saboda ka ƙaryata maganar Allah ba ƙaramin laifi ba ne. Ka ƙaryata ayar Alƙur'ani ko ka ƙaryata hadisin manzon Allah, wannan ba ƙaramin bala'i ba ne. Allah ka tsare mu. To kuma Allah sai ya tabbatar mana cewa fa'azaqahum Allahu al-khizya, saboda ka Allah ya dandana musu kaskanci, shine al-khizyu, don az-zullu shine al-khizyu, az-zullu wal-hawan. Allah ya dandana musu kaskanci a nan duniya, fil hayatid dunya. Duk wanda zai ƙaryata Al-Qur'ani sai Allah ya kaskanta shi kafin ya mutu. Wannan alƙawarin Allah ne, ba ma zai yi bane yayi. Dan abin da yake gaya mana kenan, mutanen da sun ƙaryata Qur'ani, sun ƙaryata manzanni, Allah ya dandana musu kaskanci a rayuwar duniya. To sannan ya ce wala azabul akhirati akbar, kuma lallai azabar da take jiransu ta lahira ta fi girma. Shi ne ya ce laukanu ya alamuna, da sun kasance suna sanin gabansu, da sun san irin azabar da take jiransu, ma kazzabu, da ba su ƙaryata manzannin Allah ba. Wato da ɗan adam ya san gaban shi, wallahi da ba zai saba ma Allah ba. To saboda haka yasa Allah ya tabbatar duk azabar da ya ma kafirai a duniya kaɗan ce. Don kaga anan yace wala azabul akhirati akbar, lallai azabul lahira tahi kowace girma. Akwai wani hadisi na Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta mana ma'anar wannan aya da shi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari, yu'ta bi ashaddin nasi kana bala'an fid dunya min ahli janna. Allah maɗaukaki zai sa a kawo mutumin da ya fi wahala a rayuwar duniya, musulmi ne amma ya samu wahala na jinyar jiki ko talauci ko wata musiba da ta same shi, za ka ga musulmi yana cikin ƙaƙanika ya daɗe kuma a cikin wannan wahala. To Allah zai ce a ɗauko shi, idan aka ɗauko shi a filin hisabi kenan, sai Allah ya ce wa mala’iku isbiguhu sibgatan fil janna. Allah zai ce wa mala’iku ku tsoma shi a aljanna, ku ciro ku dawo da shi. Tsomawa kurun za a yi. Saboda haka sai Annabi ya yi amfani da kalmar isbiguhu, kamar yadda marina suke yi, kamar yadda mai rini yake tsoma tufafi a cikin rini sai ya ɗaga shi. To haka za a yi ma wannan ɗan aljanna, amma ba a riga an yi hisabi ba. Wannan a filin hisabi ne. Wato Allah zai gwada mana yanda ni'imar lahira take da kuma azabar lahira. Saboda haka yasa manzon Allah yake bada wannan misali, shine sai Annabi ya ce fa yusbagu fiha sibga, sai a tsoma mutumin nan a cikin aljanna sau ɗaya, sai a zaro shi, sai a kawo shi a aji a filin hisabi. To sai Allah ya martan baya ya ibnu adam, ya kai ɗan adam, na san kayi jinya a rayuwarka kai fama da talauci da wahalar rayuwa da kaskanci to ko hakan ne ka taba samun damuwa shine sai mutum ya ce la wa izzatika ma ra'aytu shay'an akrahuhu qat ce Allah ni ban taba samun wahala a duniya ba wato wannan ni'imar da tsoma shi a aljanna a ciro to gaba ɗaya ya manta ma bala'in duniya duk wata wahala da talauci da jinya damuwar da ta samu dan adam a duniya ya ma manta ta sai da ya rantse ce ya Allah ni ba ma wahalar da ta same ni to sai Allah ya ce ku duba kuma wani mai kuɗi kafiri summa yu'ta bi an'amin nasi fi dunya min ahli nar mai kuɗi ne amma dan wuta ne Allah ka saba ma ciki sai Allah ya ce a kawo shi idan an zaro shi sai Allah ya ce wa mala'iku ku tsoma shi a wuta shi ma sau ɗaya ba yi hisabi ba domin da ba mako masa kenan fa yuzbagu fiha za a tsoma shi a wutan to yana hitowa sai Allah ya tambaye shi yabna adam ya kai dan adam hal ra'aita qattu qurrata aynin shin ka taba jin dadi a rayuwarka sai ce lawa izzatika na rantsa da buwayarka ma ra'aitu khairan qab ni tunda nake ma ban taba ganin alheri ba so kaga ni'imar duniyar gaba daya ya manta ta saboda azabar da take cikin wutar jahannama tsoma shi akai sau daya aka zari wannan shine akwai wani malami da yake sharhin sahihu muslim wani malami da ake cewa yana cikin jikokin manzon Allah siddiqu hasan khan al-husaini mai littafin as-sirajul wahhab sharhi na sahihu muslim yace to wannan hadisin shi kada ya isa ya baka misali dalalatun ala kaunin nari idan aka ce wuta ta lahira gayatan fil azabi to azaba ta kare in dai aka ce wuta ta lahira to maganar azaba ta kare ana wa kaunin janna idan aka ce maka aljanna to nihayatan fil na'imi was sawabi ni'ima ta kare don ba ni'imar da dan adam zai samu a rayuwarsa kamar a ce ya samu aljanna wa annahu la shay'a fawqahuma fi hadhihi al-ma'na saboda haka babu wani abin da yafi wuta babu abin da yafi aljanna fi hadhihi al-ma'ani bil irtiyabin wanda babu ko shakka dalilin da yasa annabi ya ce ya mana misali da wannan wadannan mutane guda biyu kenan to abinda zaka lura a tsoma mutum sau daya a cikin aljanna a zaro ya manta wahalar duniya karkab wahalar ya manta ta to wannan kaga yake gwada maka cewa ni'imar lahira ba irin ta duniya ba ce to me zatanka da wanda za a ce ko mazauninsa kenan a gidan aljanna a tsoma mutum a wuta a zari ya manta ni'imar da Allah ya masa a duniya karkab to me zatanka da wutar za ta zama ita ce madawwaminsa Allah ka tsare mu saboda haka sai Allah ya ce mana ولقد ضربنا للناس
في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون
الله مدوكاكي يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مبينا ومتاني أتشوانا القرآن من كل مثل دون مثالي دزي ساتن أدم يداو هنك الإنسان duk wani misali wanda zai sa dan adam ya dawo hankalinsa Allah ya ce mun sa a cikin alqur'ani la'allahum yatadhakkarun saboda tsammanin su wa'aztu duk inda kaga an ce yatadhakkaruna ma'anansa yata'izuna saboda ya zama wa'azi gare su saboda haka yasa in ka dubi alqur'ani Allah ya kan buga misali da abin da dan adam ya sani ya buga misali abdul ashbahi wan nadair a dauki wancan abin da ke kama da wancan a baka misali da shi haka shi ma manzon Allah ya dinga yi li yahzara man kana ala misli hadhihi saboda duk wanda ke kan irin wannan yanayi yayi hattara kuma shi Allah subhanahu wataala bai gaya mana ranakun mutuwar mu ba muna gani kuma safe da yamma ana karban mu ɗaya bayan ɗaya Allah ya buga mana misali don mu yi hattara mu tuba mu yarda da maganarsa kar mu ƙaryata shi shine Allah ya ce mene
قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم
القرآن العربي أبين كراتون العربي غير زي إواجم بامي كركتابا سوف داك إيسا دوان متمن ديشي مكا أكوة تكلمة واند با العربي با أتكين القرآن كتي با غسكي أباني دك كلمة تكي القرآن العربي شيسا الله يتكي قرآن عربي كما دان ينونا مكا ما دك كلمة من العربي نيشي غير زي إواجم بابو كركتا la'allahum yattaquna me yasa wato Allah yana saboda su mutanen Makka saboda dangin manzon Allah su kiyaye ba sai an nemo mai fassara ba aka saukar da alqur'ani a harshen su lalle wannan ke nuna cewa babu wata kalma ta alqur'ani wanda ba larabci ba nan akwai kalmomi da ake kiran su musta'arba amma in har qur'ani ya karbe su ta ya zama larabci saboda wannan magana ta Allah dan in kace akwai kalmar da ba larabci ba a cikin alqur'ani kamar ƙaryata Allah ne shi Allah ya ce babu karkata a cikin kalmomin alqur'ani to sai sake buga mana da wani misali me yace
Allahu mazalam wa zalam fi shuraka mutasharakin zuna wa zalam salaban lil rajul ahal yansawu ahli masala
wato sai Allah ya buga musu misali wani misali da za su gane su ma mutanen Makka daraballahu masalan Allah ya buga misali wato Allah ya bayyana wani misali rajulan fihi shuraka bawa ne da yace rajulan yana nufin abdan bawa ne fihi shuraka ya zamanto akwai tarayya a kansa misali mutane biyu suka hada kudi suka sayi bawa mutane biyu sun hada kudi sun sayi bawa sannan kuma waɗannan mutane biyu mutashaki suna masu yawan jayayya kullu wahidin minhum yaqulu ana sahibuhu saboda haka kowa yana ji da kansa yana ganin yana da iko akan wannan bawa saboda haka suna jayayya da gari ya waye ce ina son gona na zai tafi wance ce a'a gona na zai je aiki sai zaman to kullun a jayayya suke shi wannan bawan a cikin wahala yake saboda gasa da suke yi a kan shi yana cikin wahala shine sai Allah ya ce to misali guda kenan na biyu fa rajulan salaman li rajulin bawa ne mallakar mutum daya bawa ne mallakar mutum daya wancan bawan mutane biyu suka mallake shi wannan bawan mutum daya ya mallake shi saliman li hadhar rajuli la yashruku fihi ahadun babu wanda ke tarayya da shi to anan Allah yake cewa hal yastawiyani masalan shin misalin suna zama daya ba daya bane to anan Allah yana ba mu misali ne da mutumin da ya zamanto mai ikhlasi mai bautar Allah shi kadai ya abudullahi ta'ala wahdahu da kuma mai wallazi ya abudu ma Allahi ghayrahu da kuma wanda yake shirka da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya buga misali saboda mutane su gane wanda yake bautar Allah shi kadai ya fi alamar tsira akan wanda ya saka masu abubuwan bauta da yawa ko a hankali in kai tunani zaka gane shi yasa sai Allah da ya buga misali yace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah bal aksaruhum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sani ba Allah ka tare mu me Allah yace cigaba sai Allah madaukake ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun lallai kai mai mutuwa ne wa innahum mayyitun kuma lallai su ma masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyama sa'annan ku din nan a ranar tashin kiyama inda rabbikum taftasimun za ku yi tajayayya a wajen Allah mahalicinku to wannan shi yake tabbatar da mutuwar manzon Allah Allah madaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun lallai kai mai mutuwa ne wa innahum mayyitun kuma lalle su ma masu mutuwa ne kasan akwai wanda ke cewa ba a cewa annabi ya mutu sai dai a ce ya rasu to ai kalmar mutuwa larabci ne al-mautu ba shi larabci bane al-mautu sai bahaushe yake canza ya ce mutuwa kaga al-mautu shine mutuwa amma in zai fada da hausa sai ya ce rasuwa amma in kace mutuwa har yanzu dai kalmar ta larabci ne babu wani bambanci da cewa ne ya mutu wane ya rasu shirme ne kawai ya dai bar duniya ko to ba shikenan ba Allah yana tabbatar da manzon Allah zai rasu innaka mayyitun wa innahum mayyituna lalle kai mai mutuwa ne kuma lalle su ma masu mutuwa ne to wannan shi yake tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu saboda komai ana son a sama masa hujja da wani zai tambaye ka shin annabi yana da rai sai ka karanta mishi ayan nan innaka mayyitun wa innahum mayyitun da ka karanta shi kenan ka tabbatar manzon Allah ya rasu akwai wata da take suratul anbiya'i wama ja'alna li basharin min qablikal khulda babu wani dan adam da muka bashi muka sa masa dawwama kafin zuwanka afa in mitta fahumul khalidun shin idan ka mutu su za su dawwama ne kaga wannan ma ya tabbatar annabi zai rasu da Allah ya tabbatar masa a cikin suratul anbiya na ukun su ita ce aya ta 144 ta suratul ali imran wama muhammadun illa rasulun Allah ya ce muhammadu ba kowa bane face manzon Allah kad khalat min qablihi ar-rusul sannan manzanni sun shude kafin zuwan shi kaga kenan ba wai annabi ne manzo na farko ba sai Allah ya ce afa in mata aw qutila shin idan annabi ya mutu koko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan diddigen ku wato sai ku yi ridda saboda manzon Allah ya rasu sai Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha shay'a duk wanda ya yi ridda saboda manzon Allah ya rasu ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajzi Allahu shakirin kuma Allah zai saka wa masu godiya Allah ka samu ni wato Muhammadu al-Amin al-Shankiti yayi magana game da waɗannan ayoyi da muka karanta waɗanda suke tabbatar da rasuwar manzon Allah yana cewa wannan ita take nuna lallai annabi ya rasu to amma da ka iya samun mushkilar ita ce idan ka dubi alqur'ani zaka ga wani guri kuma inda Allah ke nuna cewar ana iya rayuwar kamar misali a suratul baqara aya ta 154 la wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun kar ku ce ma waɗanda aka kashe a yaki kar ku ce musu matattu Allah ya ce kar ku ce musu matattu bal ahya'un sai dai ku ce rayayyu inda rabbihim walakin la tash'uru sai dai ku ba ku iya sani to anan yana nuna cewar wanda ya mutuwa shahada yana da rai kenan a yanzu haka shine sai ya ce kwarai kuwa yana da rai amma ba irin wanda ka sani ba shi yasa a ƙarshen ayan yace walakin la tash'urun bal ahya'un suna da rai amma sai Allah ya ce walakin la tash'urun amma rayuwar ku ba ku sani irin ta so ashe kaga ba rayuwar ta duniya bace wata rayuwa ce ta daban amma mutuwa dai sun riga sun yi هذه الايه تدل بظاهرها على ان الشهداء احياء غير اموات dan da farkon ayan idan ka fara karanta ayan zaka dauka kamar Allah yana cewa ai waɗanda suka yi shahada rayayyu ne domin Allah ya ce kar a ce musu ma matattu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un amma a ƙarshen ayan sai Allah ya ce ba irin rayuwar da muka sani ba so kaga dan an kira su rayayyu kar ka dauka rayuwar irin wanda muke tare da ita ne saboda haka isa waɗanda suka yi shahada da shi kansa manzon Allah kowannensu Allah ya ce rayayyu ne waɗanda suka yi shahada maganarsu ta zo a cikin alqur'ani kamar misali suratul ali imran suratul baqara shi manzon Allah a wannan ayat da muka karanta Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun lallai kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne amma in ka je wancan aya fa sai Allah ya ce la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku ga ya ma wanda aka kashe a hanyar yaki kar ku ce mar matacce amma Allah ya ce mu annabi zai mutu to me darajar rayuwar shahidai akan ta manzon Allah ba yadda za a yi ka daidaita mutuwar manzon Allah da mutuwar shahidi ba shakka darajar manzon Allah ta dare ta su inna shuhada yamutuna almautata ad-dunyawiyya ko da shike Allah ya ce kada a gaya ma shahidai matattu amma ba shakka shahida sun mutu mutuwa ta duniya shi yasa aka raba dukiyar su ai aka yi rabon gado wa tunkahu nisa'uhum matan su aka aurar bi ijma'il muslimina duk musulmai sun yi ijma'i akan haka idan mutum ya mutu a yaki za a raba gadon shi matarsa za ta yi aure me yasa za ta yi aure saboda ya mutu kaga kenan mutuwa ta duniya ta tabbata shi yasa aka raba gado amma kuma duk da haka Allah ya ce kar ku ce matattu rayayyu ne ashe kaga wannan rayuwar ba irin tamu bace don da rayuwar duniya ce da ba a raba dukiyar shi ba kuma da matarsa ba ta yi aure ba to wannan mutuwar da Allah ya tabbatar ma Annabi Muhammad babu wanda ya fassara ta sai sahibinsa As-Siddiq radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakar shi ya tabbatar wannan ayar da muka karanta tana tabbatar da manzon Allah ya rasu wannan aya domin al-Imam Bukhari ya kawo hadisi yana babu dukhuli al-mayyit ba'da al-maut idha udrija fi akfanihi hadisi na 3667 hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ba mu labari tace inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa Abu Bakr bis sunhi ranar da manzon Allah ya rasu sayyidina Abu Bakr baya wurin yana unguwar as-sunhi yana can unguwar su kaga kenan gidan shi baya kusa da gidan sayyidina manzon Allah shi sayyidina Abu Bakr gidansa yana wata nahiya da ake kiranta al-aliya suna ce mata as-sunhu lokacin da manzon Allah ya rasu sayyidina Abu Bakr baya gudun sayyidina Umar ya samu dimuwa yana cewa wallahi ma mata rasulullah na rantse da Allah manzon Allah bai mutu ba inji sayyidina Umar kuma bayan ma abin ya wuce sayyidina Umar yake gaya wa mutane yace wallahi ma kana yaqau fi nafsi illa zalika a lokacin da nake cewa wallahi annabi bai mutu ba iyakar gaskiya nake na kaga kina ya samu cidimewa to sayyidina Abubakar da ya taho ya tarar da sayyidina Umar yana fadin haka yana cewa wala yab'asannahu Allah fayaqta'u aydiya rijalin wa arjulahum kuma annabi zai dawo idan ya dawo zai yanke hannuwan wasu mutane da kafafunsu masu cewa annabi ya rasu faja'a Abubakar Aisha tace sai ga sayyidina Abubakar As-Siddiq ya zo bai ko tsaya a kofar gida ba ga sahabbai a kofar gida a gaban masallaci sayyidina Abubakar ya wuce cikin gida ya shiga ɗakin manzon Allah fa kashafa an wajhi rasulillah ya buɗe mayafi da aka rufe manzon Allah fa qabbalahu ya sunkuya ya sunbaci goshin manzon Allah wa qala sai ya ce bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan yake cewa ina fansar ubana da uwata gare ka ya rasulullah kana da kamshi alhali kana da rai haka ma bayan rasuwarka wato babu abin da ya canza a jikin manzon Allah kamar yadda ka san jikinsa na kamshi haka lokacin da manzon Allah ya rasu jikin yana kamshi kuma bai san dare ba shi yasa da ya taba jikin manzon Allah yake cewa tibta hayyan wa mayyitan to sai sayyidina Abubakar ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la yuziquka Allahu mautataini abadan Allah ba zai dandana maka mutuwa guda biyu ba har abada Allah ba zai dandana maka mutuwa guda biyu ba wato sau biyu akwai riwaya da yake cewa la yajma'u Allahu alayka mautataini Allah ba zai hada mutuwa biyu a gare ka ba ammal mautatu allati kutibat alayka mutuwar da Allah ya rubuta cewar sai kayi yace faqad muttahat wa yanzu dai kai wannan mutuwar dai yanzu ya tabbata kai ta kaga kenan sai na Abubakar ya tabbatar manzon Allah ya rasu summa kharaja Aisha tace to sai sayyidina Abubakar ya rufe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya fita kofar gida yana zuwa ya tarar da sayyidina Umar yana nan dai ya daga murya yana tarantsuwa manzon Allah bai mutu ba sayyidina Abubakar ya ce ayyuhal halifu ala rislika ya kai mai rantsuwa yi mana shiru inji sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda falamma takallama Abubakar sayyidina Umar bai yi shiru ba sayyidina Abubakar ya watsar da shi sayyidina Abubakar da ya fara huduba gaba ɗaya wurin yayi tsit falamma takallama Abubakarin sayyidina Abubakar yana fara magana jalasa Umar sayyidina Umar sai ne mu gure ya zauna saboda darajar da Allah ya ba masa sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda faqala sayyidina Abubakar saboda haka yayi muqaddima yayi gabatarwa ga sahabban manzon Allah tili a kofar gida ana so a ji annabi yana da rai ko a'a sai ya ce bayan an hamidallahu wa asna alai bayan yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah sayyidina Abubakar sai ya ce man kana ya abudu muhammadan wanda dama can Muhammadu yake bauta fa inna Muhammadan qad mata to Muhammadu da ya mutu wa man kana ya'budu Allah kuma wanda dama can Allah yake bauta fa inna Allah hayyul la yamutu shi Allah rayayye ne ba zai mutu ba sannan Abubakar sai ya karanta wannan aya ita ce hujja na farko innaka mayyitun wa innahum mayyitun sai kawo ayat suratu Ali Imran wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wato da sayyidina Abubakar ya karanta ayoyin nan fashajja an-nasu yabkuna Aisha tace wurin gaba ɗaya sai kuka ashe dai manzon Allah ya rasu da sayyidina Abubakar ya faɗa shikenan kowa ya sallama babu shakka manzon Allah ya rasu wallahi laka annan nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya kamar duk duniya babu wanda ya san ayoyin nan sai sayyidina Abubakar ka duba dai gashi alqur'ani ne kuma sahabbai suna karantawa akai akai amma kuma sai zama kamar a ranan aka saukar da ayoyin nan wannan hadisin yana sahih bukhari tana cewa wallahi laka annan nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya kamar mutane ba san da ayoyin nan ba hatta talaha abubakarin har sai da sayyidina abubakar ya karanta sannan jama'a suka gane fatalaqaha minhun nasu kulluhum saboda ka duk mutanen garin madina sun karbi wannan magana ta sayyidina abubakar idan an ce duk mutanen madina kaga duk sahabban manzon Allah babu wani mutum a garin madina wanda ya musanta rasuwar manzon Allah fama asma'u basharan minan nasi la yatluha babu mutumin da na sani a garin madina kaf face a wannan ranar in ka same shi kaje yana karanta su a ranar wato sai zama kamar ita ce ta'ziyar sahabbai duk wanda ka haɗu sai kaje yana cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun wato kamar suna ma kansu wa'azi suna tunatar mu kansu ai Allah dama ya riga ya gaya mana manzon Allah zai rasu kuma ga Qur'ani ya tabbatar ga mata Ali Imran وما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسل sai zama ita ce ta'aziyya a tsakanin sahabban manzon Allah babu wani sahabi wanda zaka gani face yana karanta ta kaga ya gwada cewa an samu ittifaki kenan an samu ittifaki a ranar rasuwar manzon Allah akan cewar manzon Allah ya rasu babu wanda ke inkari wannan hadisin kaga yana da inganci shine Muhammad al-Amin al-Shaqiti yake cewa wastadalla ala zalika bil qur'an ai ranar da sayyidina abubakar yake gaya masa sahabbai manzon Allah ya rasu ai ba da kaya gaya musu ba sai da ya buga musu hujja da ayoyin alqur'ani wa raja'a ilayhi jami'u ashabin nabi kuma duka sahabban annabi sun dawo ga wannan fahimta ba shakka a ranar da annabi ya rasu akwai wanda ba su yadda ma ya rasu ba saboda darajar manzon Allah saboda girman da yake da shi a zukatan sahabbai gani suke ma ba zai rasu ba saboda haka yasa ga ayoyi a cikin alqur'ani amma kuma hankalin su bai je gare su ba sai da sayyidina abubakar ya tsinkayar da su sai da ya nuna musu wanda ke nuna maka zurfin ilimin sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda wa amma al-hayatu allati asbataha Allah li shuhada to idan ka dawo shahidai dai Allah madaukaki ya tabbatar mana suna da rai bal ahya'un walakin la tash'urun sai dai rayuwar ba irin wanda muka sani ba to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam taina aka samu hujjar cewa yana da rai ba ta alqur'ani bane yazo ne ta hadisi akwai hadisi da aka samu wanda shine dalili na biyu misali akwai riwayar Anas bin Malik ta farko manzon Allah yake cewa al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun annabawa rayayyu ne suna sallah a cikin kaburburan su manzon Allah ya faɗi wannan kuma hadisin nan yana da kyau malaman hadisi da dama sun inganta wannan hadisin mafi yawan malaman hadisi zaka ganshi a silsilatu sahiha hadisin 621 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2790 wannan riwaya guda ce ta Anas bin Malik mai annabi yace manzon Allah yace al-anbiya'u ahya'un fi quburihim sallu annabawa suna raye annabawa rayayyu ne to sai annabi yace suna sallah a kaburburan su riwaya ta biyu fa manzon Allah yake cewa ataitu a wata riwaya yana cewa marartu ala Musa laylatu usri bi daren da Allah yayi isra'i da ni a wannan dare da aka dauki manzon Allah daga garin Makka za a kai shi Qudus daga Qudus a kai shi sama sai annabi ya ce ataitu wannan riwaya ta farko kenan sai na iso ga kabarin annabi Musa kaga annabi yana wucewa ta sama amma Allah yana nuna mar karkashin kasa saboda haka manzon Allah yana wucewa yace sai na iso ga kabarin annabi Musa alaihi salam a riwaya ta biyu yace marartu ala kabri Musa na wuce kabarin annabi Musa laylata usriya bi sai manzon Allah ya faɗi ma inda kabarin yake inda al-kasibil ahmar akwai wani tarin yashi a gurin jan yashi wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi naga annabi Musa ya miƙe yana sallah a cikin kabarin sa wannan hadisin shi ma riwayar Anas bin Malik ne kaga waɗannan hadisai guda biyu sun tabbatar annabawa suna da rai hadisin yana sahihu muslim duka hadisai guda biyu dinnan a jere ma al-imam muslim ya kawo su akwai babin da al-imam muslim ya ware na falalar annabi Musa saboda annabi Musa yana da falala mai yawa sai ya ware mishi babi ya tattaro hadisai da aka samu daga manzon Allah waɗanda suke bayani game da falalar annabi Musa alaihi salam waɗannan riwayoyin gaba ɗaya suna cikin sahihu muslim to kaga wannan hadisin shi ya tabbatar mana annabi yana da rai baya ga cewar ayar alqur'ani ta tabbatar manzon Allah ya rasu sannan hadisin manzon Allah ya tabbatar mana annabi yana da rai ayar alqur'ani ta tabbatar shahidai suna da rai to amma ayar sai ta nuna mana rayuwar ba wacce muka sani ba so kaga kenan koda an ce annabawa suna da rai kar ka dauka irin rayuwar da muke da ita a yanzu ba haka bane ba rayuwar da muke da ita bane a yanzu shi yasa aka ce annabi Musa yana sallah a cikin kabari kai a yanzu in an binne ka da rai mutuwa za ka yi to amma kaga shi yana sallama a cikin kabarin sa ashe rayuwar ba daya bace da a ce rayuwar daya ce ai da ba a kabari zai salla ba a ina zai a masallaci idan aka ce annabi Musa yana da rai sai ya tawo masallacin nan kaga in yazo yau a yau shi zai ba mu tarawihi saboda duk inda aka ce annabin Allah ya zo wa zai zama liman shi ne to da kai sa lokacin da annabi Isa zai sauka a masallaci limamin yana sallah zai ja da baya annabi Isa ne zai ce a ci gaba saboda kai aka yi wa iqama tunda an riga an maka iqama ka karasa sallah to kaga ya gode cewar annabi Isa ya sauko a doron kasa ne saboda ka rayuwar irin tamu ce amma rayuwar da annabi yake faɗa ta annabawa wanda suke da ita a yanzu ba irin wannan bace saboda kai sa ai ba a masallati suke sallah ba a kaburburan su in ka dubi sharhin da malaman sunna suka yi mahadisai kamar al-imam al-qurtubi a litafin al-mufhim yana mujallar na 6 shafin 222 al-imam al-qurtubi abul abbas yace wa hadha yadullu ala anna qabra musa akhfahu allah ta'ala wannan sai ya nuna cewar Allah ya koye kabarin Annabi Musa saboda haka banu Isra'ila babu wanda ya san inda kabarin Annabi Musa yake me yasa ba shakka Annabi Musa shi ya nemi Allah ya koye mutuwar sa ga banu Isra'ila wa lam yaj'alhu mashhuran indahum saboda haka banu Isra'ila ba su san ina kabarin Annabi Musa yake ba sai al-Imam al-Qurtubi ya ce wala Allah zalika li Allah yu'bad babu ko shakka da an san inda kabarin Annabi Musa yake da an bauta mishi ta za su bauta ma wannan kabarin to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi yana sallah a kabarin sa ya fadi gurin wa hadha al-hadith yadullu bi zahirihi ala annahu ra'a Musa ru'yatan haqiqiyya wa fi al-yaqadha idan aka ce Annabi ya ce ya ga Annabi Musa yana sallah kar ka dauka wai a mafarki ne zahiri ne gaskiya ne yaqini kirikiri Annabi ya ga Annabi Musa yana sallah a cikin kabari haka manzon Allah ya faɗa wa anna Musa kana fi qabrihi hayyan saboda haka Annabi Musa yana da rai a cikin kabarin sa yusalli fihi salatan lati kana yusalliha fil hayat har ma yana yin sallolin da ya saba yi a cikin kabari wa hadha kulluhu mumkin la ihalata fi shay'in minhu waɗannan abubuwa duka abubuwa ne masu yiwuwa kar ka ringa daukan cewa ba zai yiwu ba abu ne wanda yake yana iya yiwuwa saboda shi Allah ba abin da ya gagare shi wa qad sahha anna shuhada ahya'un yurzaqun bare alqur'ani ya tabbatar mana shahidai suna da rai kuma ana ba su abinci so kaga bare kuma annabawan Allah kaga darajar annabawa ta dare ta shahidai shine sai ya ce to anan kar ka dauka sallar da suke yi كيف يصلون بعد الموت وليس تلك الحال حال تكليف اذا متين يا رغا يا رسول تو maganan at-taklif ta kare ba a cewa kai sallah kai azumi an riga an daga alqalami ba a rubuta maka komi to idan ka ji an ce suna sallah wannan sallar laysa bi hukmi at-taklifi ba sallah bace da aka tilasta su yi wato wannan sallar la taklifiyya ba wai an dora musu su yi ta bane ibada ce irin ta mala'iku ibada irin ta mala'iku saboda ka babu at-taklif ba wai an tilasta annabawa sai sun yi bane ya zama dabi'a gare su shine sai yake ba mu misali da wannan yace to kuma ba annabawa kadai ba akwai bayin Allah wadanda Allah ke ba su damar sallah bayan sun mutu sai ya bada misali da sabitun al-bunani Sabitun al-Bunani yana cikin manyan almajiran Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda tabi'i ne fa innahu yana cewa yace hubbibati salatu ilayya Allah ya sa ni mutun ne mai tsananin son in yi sallah to sai yana addu'a Allahumma in kunta a'taita ahadan yusalli laka fi qabrihi Ya Allah ina roƙonka in dai akwai dan adam da ka taba mar kyauta idan akwai dan adam da ka taba yi masa baiwa ya iya sallah a kabari fa a'tini zalika nima ina roƙo Sabitun al-Bunani yayi wannan addu'a yace ina roƙo ya Allah to kuma Allah ya bashi fara'ahu mulhiduhu ba'da ma sawwa alaihi haddahu a lokacin da malamin ya rasu aka zo aka yi masa allahadu wannan allahadu dama kabari ne mai loto saboda haka mutum zai shiga in ya shiga ciki sannan a tura gawan yace ya tura gawan ya kawo tubali yana toshewa tubali na karshe kafin ya toshe sai ya hangi gurin yayi fadi sai ya leka kawai sai ga sabunin bunani ya kama sallah da yake ya riga ya san wannan karama ce bai fito ya gaya wa mutane ba sai ya toshe ce sawwa alaihi lahdahu qa'iman yusalli fi qabrihi wannan yana cikin bayanin al-Imam al-Qurtubi mai sharhin sahih Muslim al-Litafi sa al-Mufhim yana mujallad na 6 shafi 222 kuma al-Imam al-Aini ya kawo al-Litafi Umdatul Qari sharhi sahih Bukhari yana juz'i na 12 shafi 474 kaga Allah ya tabbatar annabawa suna da rai wani irin rai ba irin wanda muke da shi ba kuma suna sallah a cikin kaburbura wajibi ne musulmi ya gaskanta dan annabi ya ce duka annabawa suna sallah ya nuna cewa babu wani manzo wanda baya sallah a cikin kabarin sa To wannan ma ya zo cikin fatawar lajina a mujallar na farko shafin 75. Malamai suka ce kullu zalika haqqun, duk wannan bayani gaskiya ne, yajibul imanu bihi, wajibi ne musulmi ya gaskanta, wa taslimu lahu, wajibi ne ka mika wuya, wa isbatu, ka tabbatar anna rasulullahi ra'a Musa alaihi salam fi qabrihi yusalli, dole ne musulmi ya tabbatar annabi ya ga annabi Musa alaihi salam yana sallah a cikin kabarin sa, kuma ba nan kadai ba, ya ganshi yana sallah annabi Musa, annabi Muhammad ya wuce, da ya wuce aka je Qudus, daga Qudus aka je sama, da aka tafi sama fara'ahu aidan fis sama'i, ana zuwa sama ta shida sai ga annabi Musa, ya sake ganin shi. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne bisa dukkan komai. Bari Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya ma ba da misalai a littafin Zadul Ma'ad wanda zai kama hankalinka ka gane cewar abu ne mai sauki. Annabi Musa ransa yana sama ta shida, jikinsa na ƙasa, amma a samu sadarwa a sakan guda abu ne mai sauki ga Allah. Ya ba da misalai daban-daban, yake cewa baka ganin mutum yana bacci, yana mafarki, yana mafarkin gashi ya tafi Makka ana dawafi, ko yana shan ruwan zamzam, amma a nan in kana kusa da shi sai ka ga bakin yana dan motsi, wato yana haɗiye ma ruwan. To kaga kenan akwai sadarwa, ransa yana Makka, jikin yana nan, amma kuma akwai sadarwa a tsakani. Ya ba da misalai daban-daban wanda suke nuna cewa wannan abu ne wanda ke tabbata abba bai gagara Allah ba. Wala yajuzu inkaru ma sabata fi nususi sahiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ba daidai bane musulmi ya ƙaryata abinda ya tabbata a nassi ingantacce. Bayani ya zo a hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam, li khabar li hayratil uquli fiha, saboda ya saba ma tunaninka, ai shari'a bata dace da hankalinka ba. Allah madaukaki bai sanya ilimin gaibi daidai hankulan ɗan adam ba, saboda kai sa ba a kiyasi da al'amarin gaibi. Wa alamul barzakhi ala alamish shahada, ba a kiyasin alamul gaibi da alamul barzakhi akan alamul shahada. Alamul shahada ita ce duniya, duniya ita ce muke ganinta a yanzu. Ba za ka kwatanta wani abu na duniyan nan da na barzakhu ba, ba zai kwatantu ba, saboda rayuwar ba ɗaya ba ce. Ba za ka kwatanta kuma da wani abu da ke lahira ba, sai dai ka gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala. To ita wannan sallah da suke yi, Ibn Taymiyyah ya yi magana a kanta shi ma, yana majmu'u fatawa mujallar na hudu shafin 330, yana cewa hadhihi salatu wa nahwaha mimma yatamatta'u biha almayyit wa yatana'am, ita wannan sallar ni'ima ce ga mamaci, ba a yin ta don a samu lada, ni'ima ce. Yanda ka san zaka ci abinci ka ji daɗi, to haka kuma ibadar idan sun yi suke jin daɗi, ni'ima ce ga ɗan adam, ga annabawa a bayan mutuwa su ringa yin sallah. Wannan sallar idan suna yin ta suna jin daɗi. Yatana'amu biha kama yatana'amu ahlul jannati bit tasbihi, shi ne Ibn Taymiyyah ya ce yanda ka san ƴan aljanna idan aka saka su a cikin aljanna, Allah ka samu ne, to ƴan aljanna zikiri abu ne wanda ba sai an koya musu ba, zikiri ɗabi'a ce gare su, saboda ba za ma ka rayu a aljannan babu zikiri ba. Allah ya gina halittar ƴan aljanna da zikirin Allah, saboda haka ba wai ibada ce da za ka yi a baka lada irin ta duniya ba, ba wai ibada ce da sai ka ga dama za ka yi ba kamar a duniya, a lahira babu ganin dama. Ɗabi'a ce wanda ta ƴan aljanna, fa innahum yulhamuna tasbiha, za a musu ilhama su ringa zikirin Allah, kama yulhamun nasu fi duniyan nafasa. Ibn Taymiyyah ya ce kamar yadda kake jin numfashi, za ka iya hana kanka numfashi a yanzu? Ba za ka iya ba. To ɗan aljanna ba zai iya hana kansa zikirin Allah ba, ba zai iya ba, saboda gaba ɗaya ɗabi'ar halitta ce ta ƴan aljanna. Fa hadha laysa min amali taklifi, saboda haka idan aka ce maka annabawa suna sallah a kaburburansu, ba sallah ba ce da ake rubuta lada, alladhi yutlabu lahu sawabun munfasilun, ba sallah ce da in kai za a ce maka ga ladanka ba. Bal nafsu hazal amal huwa minan na'imi alladhi tatana'amu bihi al-anfusu, wannan sallar ita ce jin dadin manzanni da annabawa saboda haka zasu tashi suna salla kuma suna jin ni'ima suna jin dadi to kuma ba su kadai ba ita lahira haka ne yan aljanna Allah madaukaki ya sa musu ni'imar kallon fuskar sa za su ga fuskar Allah ganin fuskar Allah wata ni'ima ce mai dadi babu ni'imar da tafi ta dadi inji manzon Allah wa yatana'amuna bi dhikrihi kuma yan aljanna suna samun ni'ima ta zikirin Allah da tasbihi wa yatana'amuna bi qira'ati alquran suna cikin ni'ima ta karanta alqurani kaga ya nuna a cikin aljanna ana karanta alqurani amma ba lada za a baka ba zama a ce maka yuqalu liqari alquran iqra warqa karanta alqurani in ka karanta sai a ƙara maka daraja kama kunta turattilu fi dunya kai karatu yanda kake yi a duniya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takra'uha za a gaya maka ai masaukinka shine inda ayar karshe da ka karanta nan ne masaukinka saboda kai sa haddan alqur'ani yake da falala to kaga ya nuna cewa ana karanta alqur'ani aljanna to amma karatun alqur'anin fa akwai lada babu lada ni'ima ce saboda ka gurgudan karatunka gurgudan ni'imar ka idan ka yi karatun sai akai ka wata martaba wa yatana'amuna bi mukhatabatihim li rabbihim yan aljanna suna jin dadi idan sun yi magana da Allah wa munajatihi wa in kanat hadhihi al-umur fi dunya a'malan yurattabu alaiha thawab kaga anan duniya idan ka karanta alqur'ani za a baka lada idan ka yi nafila a baka lada idan ka yi zikirin Allah a baka lada amma a lahira wadannan ayyukan babu lada a kansu Allah ya maida su sun zama ni'ima ga yan aljanna to saboda haka idan aka ce annabawa suna da rai fi quburihim salluna suna sallah a kaburburan su karka dauka ita wannan sallah da ake karka dauka ita wannan sallah da suke yi ya nuna cewar suna da rai rai irin namu ba irin namu bane saboda haka yasa Allah ya ce a kaburburan su suna sallah ai kaga da rayuwa ce irin tamu manzon Allah bai ce a kaburburan su ba kamata ai a ce sun dawo cikin gari suna ba mu sallah suna karantar da mu amma sai Allah ya ce a kaburburan su ashe rayuwar da suke yi ba irin tamu bace wannan rayuwar tamu sun riga sun yi ta sun gama shi yasa aka ce ma annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun saboda kai sa in ka dubi bayanin Muhammad Nasiruddin Al-Albani a littafin Silsilatu Sahiha yana mujallal nabi shafin 190 inda yake kawo takharijin hadisin Anas da muka karanta yake gargadi yace sun ma'lam ya kamata kai musulmi ka sani annal hayata allati asbataha hadha alhadith lil anbiya rayuwar da annabi ya tabbatar annabawa suna yi a bayan sun mutu innama hiya hayatun barzakhiyya rayuwa ce ta barzakhu ba rayuwa ta duniya ba so kaga wancan rayuwa da annabi yake magana akai ba rayuwa ce ta alamu shahada ba rayuwa ce ta alamun barzakhi innama hiya hayatun barzakhiyya laysat min hayati dunya fi shay'in ba ta kama da rayuwar duniya ta ko ina idan aka ce ma mutum ya rasu ka daina tunanin halin da yake ciki a can yayi kama da namu ba ta inda yayi kamanni fi shay'in walizalika saboda haka yasa wajabal imanu biha dole ne mu gaskanta cewa akwai rayuwar barzakhu ba tare da mun san misali akan shi ba domin me babu wanda zai iya baka misalin yanda rayuwar take kasancewa wa muhawalatu takyifiha kai kokarin ka suranta ma yanda rayuwar barzakhu yake haramun ne wa tashbihuha kai kokarin kamanta rayuwar barzakhu bima huwa al-ma'ruf indana fi hadhihi al-hayati ad-dunya kai kokarin kamanta wani abu da wanda muke da shi a yanzu a rayuwar duniya shi ma haramun ne saboda kai yasa kamar kokari ne ka shiga ilimin gaibi yana daga abin da aka ce kai imani da ranar ƙarshe imani da ranar ƙarshe wato shine abin da duk ya shafi rayuwar albarzako ka gaskanta ba tare da kai kokarin bincike akan sa ba don ba za ka iya sani ba saboda babu inda manzon Allah ya kwatanta mana sannan tunaninka da hangenka da kwatancenka ba zai iya samar da gaskiya ba ba zai iya ba haka ma a littafinsa da ake kira at-tawassul shafi na 60 yace hayatuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi rayuwar da aka ce manzon Allah yana da ita a bayan ya rasu mukhalafa li hayatihi qabla alwafati ta bambanta da rayuwar da yayi kafin ya rasu saboda haka idan aka ce annabi yana da rai a yanzu karka dauka rayuwa ce irin ta duniya rayuwa ce ta barzakhu ba rayuwa ce ta duniya ba zalika annal hayatal barzakhiyya gaibun minal ghuyubi rayuwar barzakhu ilimin gaibi ne la yadri kunha illa Allah babu wanda ya san hakikanin yanda rayuwar take sai Allah shi kadai saboda haka yake mana jarabawa zaka ga mutun ya mutu mun dauka mun je mun binne iyakar abin da zamu iya gani Allah ya mana jarabawa sai ya ce to wannan mutume ba wai mutuwa yayi gaba daya ba ya shiga wata rayuwa ce ta daban zaku yadda ko ba zaku yadda ba sai muka ce mun yadda ya Allah amma ita wancan rayuwa ba irin ta duniya bace la takhba'u liqawaniniha duk wata doka ta duniya ba ta dacewa da tsarin rayuwar barzakhu fal insanu fi dunya misali anan duniya kaga kana ci kana sha kana numfashi kana aure kana harka ta kasuwanci sannan kana bawali kana ba haya kakan samu rashin lafiya kana magana to waɗannan abubuwan da kake yi gaba daya rayuwar barzakhu babu shi saboda haka idan aka binne mutum ba a kai mai tuwo ba a binne shi da tuwo za a binne shi kadai an san baya bukatan tuwon baya bukatan ruwa amma inda rayuwa irin ta mu ce fa ai ba zai yi ba dole ne a bashi ruwa dan kare mutu dole a bashi abinci sannan kuma yana bukatar ya numfashi so kaga ashe akwai bambanci a tsakanin wancan rayuwar da rayuwar da muke da ita dan haka idan aka ce annabawa suna da rai hakkun babu shakka gaskiya ne annabawa suna da rai wa fi maqdamatihim nabiyuna muhammad a gaban su akwai annabinmu sallallahu alaihi wasallam kuma rayuwar da suke yi ba irin wanda muka sani bane saboda haka dole mu gaskanta mu bar ma Allah tabaraka wa ta'ala sha'anin sa to abinda abu na uku shine tunda Allah ya tabbatar annabi ya rasu wanda yafi kowa ilimi shine sayyidina abubakar ya fassara wannan aya ga sahabban annabi muhammad kuma sahabbai karkab yanda hadisin manzon Allah ya nuna duk garin madina ba a samu mutum daya wanda bai gaskanta rasuwar manzon Allah ba to amma duk da haka sai aka samu wasu malamai da suke cewa a yanzu haka kana iya haduwa da annabi a wani lungu kuma ka ganshi to babu shakka akwai wannan fahimta kuma akasari malaman sufa yake da wannan fahimtar akasari saboda haka zaka ga manyan malamai waɗanda suka gabata amma da yake suna da aqida ta sufanci sun tafi akan wannan wanda daga cikin su akwai al-Imam Suyuti kaga al-Imam Suyuti malamin hadisi ne ya rubuta littafai da yawa yana da littafai kamar misali akwai littafin da ake kira al-Hawi lil-Fatawi wani mujalladi guda hudu ne aka hada kamar da shi 02 in ka dubi juzu'i na biyu shafin 255 yana da ra'ayin cewa ana iya haduwa da annabi a duniya a yau ana iya haduwa da annabi a duniya a yau kuma ba shi kadai ba akwai Ibnu Hajar al-Haytami in ka dubi littafin sa al-Fatawa al-Hadisiyya kuma wannan littafi ne wanda dukkan su ana samu shafin 217 akwai Abul Mawahib ash-Shazuli wanda bayanin sa ya zo a cikin Tabaqatul Kubra na al-Imam Sha'rani yana mujallal nabi shafi na 69 wallahi malaman suna da yawa wadanda ke da ra'ayin za a iya ganin annabi da rai a yanzu saboda ta'allaka da wani hadisi wanda suka yi kuskuren fahimtar sa malamai sun musu raddi babu shakka daga cikin su akwai al-Imam Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki mai littafin Ahkamul Qur'an yana cewa wa shazza ba'd as-salihina an samu malamai har ma na kwarai waɗanda shaitan ya fizge su fa za'ama annaha taqau bi aynay ar-ra's haqiqa cewa mutum yana iya ganin annabi da idanun kansa zahiri ba a mafarki ba wa qala ba'd al-mutakallimin hiya mudraka bi aynayn fil qalbi to akwai wadanda suke ganin da zuciya ake gani to amma wadannan malaman sun ce kiri-kiri zaka iya ganin manzon Allah a yau zaka ga bayanin Ibn al-Arabi a littafin Fathul Bari mujallad 12 shafi na 384 to sannan al-Imam al-Qurtubi mai sharhin Sahih Muslim al-Mufhim shi ma yana cikin malaman da suka yi raddi ma masu wannan fahimta yana cewa wa hadha qaulun yudraku fasaduhu bi awailil uquli yace mutumin da zai ce maka zai yi wa hadu da annabi a yau ai ba sai an nemi mai zurfin hankali ba yace ko mutumin da yake da karamin hankali aka gaya masa ya san ƙarya ne wa yalzamu alaihi alla yarahu ahadun illa ala suratihi allati mata alaiha saboda haka kaga kenan duk wanda zai ga annabi sai dai ya ganshi a surar da annabi ya mutu akai dan yana cewa wanda ya gani a mafarki to zai gani a farke dan shedan baya da kida yazo a surata idan ka ga surar manzon Allah kenan yace wa Allah yarahu ra'iyan fi anin wahid fi makanaini idan ko haka ne to ya za a yi wani ya ga annabi a yamma wani ya ganshi a gabas tunda dai annabi guda ɗaya ne ko ta yace wa an yahaya al'an wa yakhruju min qabrihi to idan aka ce kuwa annabi ana iya haduwa da shi ya nuna dai manzon Allah baya cikin kabarin sa kenan ya fito bayan an binne shi wa yamshi fil aswaq annabi yana shiga kasuwanni yana yawo wa yukhatibu an-nasa yana magana da mutane wa yukhatibunahu mutane na magana da shi sai ce to amma idan annabi zai fita daga kabarin sa bai ga mutane ba to ga al-hazaina tafiya madina ana ziyaran kabarin in an zo sai a ce assalamu alayka ya rasulullah ashe dai manzo baya ciki ma ya tafi abin sa inji ibn al-arabi kaga ina bada misali ne ga mai hankali in kana da hankali to al'umar annabi na zuwa suna salati ga manzon Allah suna ziyarar sa ko manzon Allah yace duk inda kai salati mala'ika zai dauka ya kai mishi to me yake cewar manzon Allah sai an hadu da shi in ko za a hadu da shi to kaga baya kabari kaga kenan kana cewa annabi ya fito daga kabari to yaushe za mu samu dalili inda ya nuna cewa manzon Allah ya taba fitowa daga kabarin sa ya shiga kasuwar Madina ana gaisawa da shi amma ba shakka shedan yana musu haka wannan ya zo ta bayanin Ibn Taymiyyah da malamai da yawa sharrin shedan ya fi tunanin dan adam Allah ka tsare mu daga tarkon sa in ka dubi mujallal na 10 shafin 406 majmu'u fatawa yace wa hadha yahsulu lahu wallahi yana faruwa inji Ibn Taymiyyah me ke faruwa shedan ya rikida ya zo maka a suran wani mutum ya zo a suran mutum to kai da ma yanzu kake zamani idan shedan ya zo maka a wani balarabe in yace ni ne annabi ya za a yi ka bambanta rabonka da manzon Allah shekara 1400 waye ya san asalin suran annabi a duniya a yau sai dai abin da littafi ya bayyana saboda haka kai bakar fata sai ka hadu da wani a lungu balarabe ya sha nadi yace ni ne manzo wai kace wallahi kai ne to shedan yana rikida wannan shine hadarin babu shakka iblis yana rikida ya zannuna annaha karamatun rahmaniya saboda haka idan mutum ya gani sai ya dauka karama ce kuma tarko ne na shedan faminhum man yara anna sahibal qabr kad jaa ilai akwai wanda zai ga wani ya mutu amma zai ga ya tashi ya zo gurin sa wa kad mata min sininin kasira ya dade da mutuwa amma shedan zai rikida sai zo ma a surar shi idan ya zo sai ya ce maka ana fulanun ni ne wani ana iya sihiri ma ka gani kiri-kiri aljani yana magana da kai ya gaya maka ni ne wani rubbama qala lahu shedan yana iya ce masa nahnu idha wudina fil qabr kharajna na'am akan samu malami ma da ke wannan korafi malami zai ce maka mu idan an binne mu bayan mun mutu idan aka binne mu zamu dawo zamu zo mu ganku malami yana iya wannan korafi da yake masihirci ne kuma hakan ya faru dan akwai ya bada misali da wani malami da yake jinya saboda shedan ya riga ya fisge shi sai ya ce wa almajiransa idan na mutu kar ku min wanka zan zo in wanke kaina suka ce to shikenan sai ya mutu to dama ya riga ya kulla alkawari da iblis tunda shi abin da yake so dai amar wannan koda ko zai shiga wuta Allah ka tsare mu saboda ka shedan ya yarda sun yi yarjejeniya da ya mutu suna zazzaune an kyale malam sai ga malami sai ga wani ya fito ya shigo zauren a suran wannan malamin da yazo ya dauki gawar ya shiga ya mata wanka ya dawo suna ce ah abin fa da gaske ne shine yace to wannan yana daga sharrin da iblis yake wa dan adam in shaydan yana neman batar da mutun rubbama qala yana iya rikida yazo ya ce maka ana abubakarin ni ne abubakar as-siddiq wa umar yana iya zuwa ya ce maka ni ne sayyiduna umar wa rubbama atafi liqada duna al-manami yazo maka kirikiri ba a mafarki ba wa qala sai ya ce ana al-masihu ni ne annabi isa baka jin kristoci sukan ce wani ya ga yesu ko ya ga maryam ko ya ga ruhi mai tsarki duk wannan sharrin shaydan ne yakan zo ya ce ana musa ni ne annabi musa yakan zo ya ce ana muhammadu ni ne muhammad sai ya ce wa kad jara misul zalika anwa'un nau'i na irin wannan wanda shaydan ya rikida ya fito kirikiri a surar wasu ya ce wallahi ni na sani a arifuha na san nau'uka da yawa wanda shaydan yayi haka wa tamma man yusaddiq bi anna al-anbiya ya'tuna fil yaqadha fi suwarihim saboda kai sa sai sufaye suke ganin ai annabawa suna tashi alhali ba gaskiya bane wanda ya mutu baya tashi manzon Allah ya rasu saboda ka babu dan adam da zai ganshi da idanunsa kana iya mafarkin manzon Allah wannan gaskiya ne amma ka hadu da annabi da idanunka wannan ƙarya ne me yasa saboda alqur'ani shi ya tabbatar ba gaskiya bane idan ko kace manzon Allah ana iya ganin sa a yau to kai ma Allah ƙarya wanda yayi ma Allah ƙarya ko menene hukuncin sa Allah ya ce faman azlam wa yafi zalunci mimman kazaba ala Allah fiye da wanda yayi ma Allah ƙarya dai kenan wa kazzaba bisirqi kuma ya ƙaryata gaskiya da aka gaya mishi kaga abin da Allah ya faɗa innaka mayyitun wa innahum mayyitun manzon Allah ya rasu Allah shi ya faɗa sai kace ƙarya ne manzon Allah bai rasu ba muna iya ganin shi wanda ya ƙaryata alqur'ani mai matsayin sa kafiri ne wanda za a gaya ma gaskiya ka ƙaryata da wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina shi ga manzon Allah saboda duk mutumin da zai ce na hadu da annabi a yau babu shakka yayi ma annabi ƙarya duk wanda zai yi wa manzon Allah ƙarya ya shirya mazaunin sa a cikin wutar jahannama manzon Allah shi ya faɗi wannan man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar shi kuma Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin babu matabbata ga kafirai a cikin jahannama kaga wannan yake nuna cewar ƙaryata aya ɗaya ta alqur'ani ridda ne shi yasa Allah ya kira su kafirai Allah ka tsare mu saboda haka mutun ya daina ƙaryata alqur'ani karka yadda ka ƙaryata aya karka yadda ka ƙaryata hadisin manzon Allah wallahi duk mutumin da yake ƙaryata aya yake ƙaryata hadisin manzon Allah ba zai tsira ba Allah ka tsare mu mai Allah ya ce
wallahi da abin sadaqa wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun
to bare kuma ma wannan ayar ita ke bayanin darajar sayyiduna abubakar as-siddiq idan aka ce manzon Allah ya rasu waye fada sayyidina abubakar kuma duniya ta yarda wanda ya faɗi wannan Allah sayyidina abubakar ya fassara sahabbai sun gaskanta waye sayyidina abubakar sai Allah ya ce to ga bayanin sa wallazi jaa bi sirqi wanda yazo da gaskiya shine annabi muhammad wa saddaqa bihi wanda ya gaskanta gaskiyar manzon Allah shine abubakar as-siddiq su biyun nan ulaika humul muttaquna waɗannan su ne masu kiyaye Allah tabaraka wata'ala in ana neman mai tsoron Allah a duniya to idan aka samu annabi Muhammad aka samu sayyidina Abubakar ka daina malalube ko zaka samu na uku an gama mutum biyun nan Allah ya ce ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu tsoron Allah mai Allah ya ce a gaba
lahum ma yasha'una inda rabb
اللهم ما يشاءون عند ربهم سنة سامو أبين دا سكسو أو جان الله دا أبين دا سكسو الله دي باسو ذلك جزاء المحسنين وانا شيني ساكير ما سكوتة إبادة سكا الله سي الله يتلي يكفر الله عنه Allah madaukake ce li yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi amilu Allah zai kankare musu mafi munin abinda suka aikata na laifi Allah zai goge mafi muni aswa wa yajziyahum ajrahum kuma Allah zai saka musu ladan su bi ahsani alladhi kanu ya'malun za a yi la'akari da mafi kyawun aikin da kai duk sai a baka ladan sauran ayyuka akan su wato shi Allah yana duba mafi kyan aikin ka sauran da basu da kyau sai a daidaita su da wancan wanda yafi kyau saboda kai dan misali ruku'un ka ba kyau amma sujuda ka tana da kyau to sai Allah ya daidaita sujudar da ruku'u gaba daya baka lada iri daya wannan shine kyautatawa Allah kyautatawar Allah shi yasa Allah yace yajziyahum bi ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malu to wannan wadannan ayoyin da muka karanta babu shakka akan sayyidina Abubakar ne babu shakka ka duba Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 9 Ibn Hajar yace Luqibas Siddiqu dalilin da yasa kaji ana kiransa da laqabi As-Siddiq mai yawan gaskanta manzon Allah saboda wannan ayar ne saddaqa bihi mai yasa saboda yawan gaskanta Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da Imam At-Tabarani ya rawaito isnadin sa yana da inganci hadisin Hakim bin Sa'd al-Kufi wanda yake bada labarin Sayyiduna Ali bin Abi Talib yace na rantsa da Allah a lokacin da Sayyiduna Ali yake shugabanci sami'tu Aliyan yahlifu billah naji Sayyiduna Ali yana rantsuwa da Allah akan minbari yana rantsuwa da Allah lokacin sayyidina Ali shine halifa yace la anzalallahu isma Abi Bakr fi samai as-siddiq Allah shi ya saukar da sunan sayyidina Abubakar daga sama inji sayyidina Ali Allah shi ya kira sayyidina Abubakar da suna as-siddiq kuma Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin na Imam At-Tabarani a cikin Fathul Bari a mujallal na 7 shafi na 11 bi anna rijalahu siqatun hakanan al-imam as-suyuti al-imam ash-shawkani duk waɗannan malaman hadisin sun ce wannan labarin gaskiya ne sayyiduna ali ya tabbatar wannan ayar ta sauka ne akan sayyiduna abubakar Allah ya kara masa yarda sai ya karanta wannan aya sayyiduna ali inna aliyan qala fi tafsirha sayyiduna ali da ya karanta wannan aya wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sai yace innal ladhi jaa bihi jaa bil haqqi wanda yazo da gaskiya huwa muhammadun wal ladhi saddaqa bihi waye wanda ya gaskanta shi sai yace huwa abubakar sayyidina abubakar ne saboda kai sa wadannan ayoyi da muka karanta ya zamanto Allah ya saukar da su ne akan sayyidina abubakar kaga kenan idan ma aka ce maka Allah ya tabbatar da wata aya sai aka samu sayyidina abubakar shi ya fassara sannan ga darajar sayyiduna abubakar a tsakanin sahabban manzon Allah kaga wannan ya ishe ka ka gane babu shakka bai kamata mutum ya sabawa abinda sayyiduna abubakar ya fassara shi ba sayyiduna abubakar ya tabbatar mana manzon Allah ya rasu saboda aka yi sa sahabbai suka binne manzon Allah ai inda annabi bai rasu ba wallahi ba za su binne shi ba duk inda kake jin kana son annabi wallahi baka kai daya cikin miliyan na son da sahabi yake wa manzon Allah ba amma duk da haka suka masa wanka aka mai sutura aka binne shi me yake nuna maka ya rasu to in banda daƙiƙanci da kuma batan basira kasancewar mutum shedan yari bace shi wani yazo ya ce maka za ka iya ganin annabi da rai kuma ka ce gaskiya ne Allah ka tsare mu to amma fasarar da tafi inganci game da waɗannan ayoyi ita ce bayanin da yazo game da Ibn Taymiyyah wanda yana majmu'u fatawa mujallal na 11 shafi na 66 yace qala Allahu ta'ala fi surati Zumar Allah madaukaki yace wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi wanda yazo da gaskiya da waɗanda suka gaskanta shi ulaika humul muttaquna waɗannan sune masu kiyaye Allah sai yace wallazi saddaqa bihi wanda ya gaskanta annabi Muhammad لأن المصدق غير الذي جاء بالصدق كاغا ابو بوا غدا بيو ني دومين ابيندا الله يفدا ا wannan ayar abu biyu ne wallazi jaa bis sirqi wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi da kuma wanda ya gaskanta shi kaga biyu kenan sai yace to man sabata lahu hadha al wasf idan aka ce allazi jaa bis sirqi sayyidina ali ya fassara mana kuma ko ba a fassara ba ka gane wa yazo da gaskiya annabi Muhammad to amma inda aka samu mushkila idan aka ce saddaqa bihi da wanda ya gaskanta shi wa ya gaskanta annabi to wannan siffa kana muradan bihi ashabu muhammadin ba wai sayyidina abubakar kadai bane duk sahabban manzon Allah ne kaga kenan a wannan ayar Allah yana yabon annabi muhammad yana yabon sahabban manzon Allah babu shakka wannan ita ce fassara na zahiri dan in ka lura zaka ga kalmar jam'i ne tazo wallazi jaa bi sirqi mutun daya ne wanda yazo da gaskiya shine annabi Muhammad amma idan aka ce wasaddaqa bihi wanda ya gaskanta annabi zaka dauka mutun daya ne sai Allah ya ce ulaika wadannan ashe kaga ba mutun daya bane ulaika humul muttaqun wadannan sune masu kiyaye Allah ashe kaga ba mutun daya bane Ibn Taymiyyah ya ce sahabban annabi ne karkab Allah yake yabon su me yasa saboda dukkan sahabbai suna gaskanta manzon Allah duk sahabbai suna gaskanta Allah su gaskanta annabi Muhammad ai kaga misali da muka bayar na hadisin Aisha sannan Abubakar yana bayani gari ya dauka kowa ka gani yana cewa innaka mayyitun wa innakum mayyitun kowa ka gani ya yarda manzon Allah ya rasu saboda suna gaskanta ayoyin alqur'ani sannan abin da yake tabbatar da sahabbai ne ayar da tazo ta karshe Allah ya ce lahum ba a ce lahu ba inda sayyidina Abubakar ne kadai fa ba za a ce lahum ba sai a ce lahu ma yasha'u amma sai Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim za su samu duk abin da suke so a wajen Allah a ranar tashin kiyama Allah madaukaki ya ce zalika jazaul muhsinin wannan shine sakayyar masu kyautatawa kaga nan ma ba mutum ɗaya bane kaga ya nuna dukkan su ne wato Allah yace li yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi amilu Allah zai kankare musu mafi munin zunubin da suka aikata wa yajziyahum ajrahum kuma Allah zai saka musu ladan su bi ahsani alladhi kanu ya'malun la mafi kan abinda suka kasance suna aikatawa saboda haka anan wasafahumullah Allah ya siffanta su bi annahum humul muttaqun Allah ya siffanta sahabbai da cewa su ne masu tsoron Allah walmuttaquna idan aka ce mai tsoron Allah hum awliya'ullahi sune waliyan Allah wa ma hadha fa akhbara annahu yukaffaru anhum aswa alladhi amilu duk da haka sai Allah yace zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata wa hadha amrun muttafaqun alayh shine sai Ibn Taymiyyah yace don haka yasa idan aka ce za a gafarta ma sahabi to babu wani waliyin Allah wanda ba zai saba ma Allah ba saboda dama sahabbai su ne waliyan Allah a matsayin farko matakin farko duk wani waliyin Allah da kaji ana magana to wallahi a bayan sahabban manzon Allah ne to idan aka ce Allah ya ce zai gafarta musu kaga ya gwada waliyin Allah ma yakan saba ma Allah saboda haka wannan an samu ittifaki a tsakanin malaman sunna wa inna ma yukhalifu fi dhalika algaliya minar rafida babu waɗanda suka saba ma wannan sai masu aqida ta shi'a waɗanda ke ganin akwai ma'asumai daga cikin shugabanni wato jikon sayyidina ali jikokin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda aqida ta ahlus sunna babu ma'asumi in banda manzon Allah babu mutumin da baya laifi sai annabi Muhammad saboda haka komai darajar sahabi yana iya aikata laifi amma kuma a hakan darajarsa ta hinaka saboda zababbe ne wanda Allah ya sa yayi zamani da annabi Muhammad duk wanda ya iya zamani da manzon Allah ba shakka darajarsa ba dai take da tamu ba saboda haka yasa Allah madaukaki ya sa su a matsayi na farko na waliyansa Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu na cikin masu koyi da su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.